zaman kotun wanda yau kana karkashin tsauraran matakan tsaro an fara shi ne tun da sun yi safiyar Alhamis din nan dama dai a shekaran jiya talata ne lauyoyin da ke ba da kariya ga Alhaji Sulalani Ido suka gabatar da takardun neman bailinsa bayan da ya musanta tuhumar dagoncin jihar Jigawa ke yi masa cewa yana yunkurin tuzura 'yan jigawar game da zaben ƙananan hukumomin jihar da ke tafe. A zaman da yau alƙalin ya karanto hujjojin neman beli da lauyoyin wanda ake kuma suka gabatarwa kotu waɗanda suka hada da cewa yana da 'yancin a bada belinsa kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya da sauran dokokin ƙasa suka yi tanadi. Ko da yake lauyoyin gwamnatin jihar Jigawa sun soki hujjojin amma alƙalin ya ce kotu ta gamsu cewa Alhaji Sulalani Ido ya cancanci beli. A dan haka kotun ta bada belin sanan take kuma ba tare da jinda kowane irin sharadi ba. Da yake zartar da hukuncin bada belin mai shari'a Usman Laminu ya ce kotun ta yi la'akari da cewa Alhaji Sulalani Ido mutum ne mai kima da mutunci a idon jama'a baya ga kasancewarsa tsohon gwamnan Jigawa ya rike mukamai daban-daban a Najeriya. Daga bisani kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 5 ga watan Yuli idan Allah ya kai mu. Barista Yakubu Abdullahi Ruba na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Alhaji Sulalani Ido a wannan shari'a.
Alhamdulillahi alƙali ya yi amfani da basirarsa da shari'a kuma ya yi abin da ya dace kuma muna fata insha Allah kamar yadda magana suke mana mai girma da Sulalani Ido insha Allah za mu tabbatar duk abin da za mu bi bisa ka'ida a bisa shari'a mu tabbatar cewa an yi watsi da wannan karar a ƙarshe.
Insha Allah ku sake zama.
Ya an taga zuwa 5 ga watan 7 kamar yadda alƙali ya bayani a ƙarƙashin section 340 subsection 1 doka ta jihar Jigawa ta ba da cewa idan ana tuhumar mutum da laifin waɗanda in a ƙarshe an same shi da laifi hukuncin da za a mar ba zai wuce ɗaurin shekara uku ba dokar ta ce wajibi ne a bashi beli idan dai kotu ta tabbatar na ɗaya ba zai kaɗa landan abincin 'yan sanda ba zai kuma gudu ba to babu hujjojin da 'yan sanda suka kawo gaban kotu cewa idan an bashi beli zai kaɗa landan abincin 'yan sanda ko kuma ba zai halarci kotu ba kuma alƙali ya yarda masu gabatar da shari'a ba su yi abin da ya kamata wanda zai hana shi ya ba da beli ba saboda haka ya ba da beli.
Sai dai ayarin lauyoyin da ke kare ɓangaren gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin barista Ekenna Onobi sun ce akwai umarni a kan su cewa kada su yi magana da manema labarai game da wannan shari'a a yau. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.